kuma duk wanda yake tausasawa to Ubangiji Ta'ala zai mu'amalance shi da me tausasawa a bangare guda wanda yake kausasawa yake muzantawa yake tutarwa to Allah Ta'ala zai masa sakayya da irin abin da yake yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace wanda duk ya rubinci lamarin al'ummarsa sai ya tausasa musu to Allah ya tausasa masa wanda kuma duk ya rubinci lamarin al'ummarsa sai ya kuntata to Allah ka kuntata mishi wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malam ya kawo mana misalai na tausasawar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai tausasawar shi ga masu sako Annabi sallallahu alaihi wasallam koda kana aikata sako to ba za ka wato ainihin ba zai mu'amalance ka da kausasawa da a'a zai mu'amalance ka ne ta hanyar ya janyo ka ya nuna ma akwai kofar tuba a buɗe take an gane ku lura lokacin da aka jefi matan shi da zina Aisha radiyallahu anha da ya zauna da ita me yace labari na kaza da kaza ya same ni game da ke idan har kin san kin aikata to ki nemi gafarar Allah idan aikata zunubi an nemi gafarar Allah an tuba Allah yana gafartawa kun ga haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an gane to kun ga wannan abin da yake zato ne ma ya faru ba wai yana da tabbaci bane an gane to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko da laifi kake to sai me sai ya tausasa maka to akwai lokutan da kusan tausasawan ita tafi amma akwai lokacin da zaka dan yi wa mai sabo me kaushi an gane kuma mu lura kun ga wani balaraban kawai da yazo masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari sabai an sun yi nifin su bubbuge shi ne Annabi shi ya ce a kyale shi ku kyale shi ku nemo guga ku ciko ta da ruwa ku zuba a wajen Annabi ya kira shi ya ce kai balaraban kawai nan sunansa masallaci fitsari da kai baya dacewa a masallaci sallah da zikiri da karatu alqur'ani ake dan haka gaba da Allah kar ka zo kai anan ni tsabar jin dadi ya ce Allah ni da Muhammadu ka gafarta mana ka mu kadai ya ji dadi an gane to kun ga haka ake so mutum ya zamo mai tausasawa na da ya kawo mana misalai da yawa misali na farko Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami salla ake wani yayi atishawa yace alhamdulillah shi ku yace da shi yarhamukallah sahabbai da suke ciki sai suka zuro mar ido yace ya kuke kallo na sai kuma suka fara bugan canyoyin su yace kufa kun sa na a har haka aka idar da sallah yace ban taba ganin irin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam wajen taushi da tausasawa yace wallahi bai zage ni ba bai ci mutunci na ba bai mun tsawa ba bai duka ni ba iya abin da yace mun wannan sallar wani abu na zancen mutane baya kyautata a cikin ta tasbihi ne da kabbara da karatun alqur'ani ma'ana gaba kar ka sake an gane gaba kar ka sake magana ya a sallah amma sai aka ce to gaba kar ka sake wannan tausasawar Annabi sallallahu alaihi wasallam misali na biyu da mala ya kawo shine wani matashi da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bashi lasisi amma rukhsa shi ya je kawai ta aikata zina kuma a majalisin Annabi yana cike da sahabbai yayi wannan magana sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su dan kwakwade shi ne Annabi yace ku kyale shi Annabi sai ya mani wainihin nasawi wace ke ina dan ko kace mene kace psychological abu ko philosophical abu dan ya ce mar kana so ayi da mamanka sai ce baya so kana so ayi da yarka baya so kana so ayi da babarka ko ummanka ko bi yace baya so Annabi yace to ai wacce zaka yi zinan da ita ko dai maman wani ne ko yar wani ne ko babar wani ne ko umman wani ne yanda baka so ayi da naka su ma mutane ba sa so ayi da me ana ga wannan kun ga ya amfani da me iya kwakwalwa ma a kun ga babu wani dalili ma a hankalce ma kaga abu ne da bai dace ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora zuciyar shi hannun shi a zuciyar wannan akil din wannan matashi yace Allahumma ghfirlam